لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah zamu ci gaba da karatun tafsiri yau tara ga watan Ramadan hijira na shekara 1439 wanda ya daidai da 25 ga watan 24 ga watan Mei shekara ta 2018 miladiya muna tafsirin suratul Baqara zamu tashi aya ta 268 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ash-shaytan ya'udhu faqra wa ya'mur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى شيطان ينعمك على القول ينع صورة تردك لتلوجي ينعمك مرنيد على الفحشاء Allah kuma yana muku alƙawari da gafara da rahma Allah yana muku alƙawari da gafara da rahma daga wajensa kuma Allah subhanahu wataala mai yarwatawa ne masani ash-shaytan yabidukum al-fatra wannan ayar wato tana fassara mana waƙiin abin da yake faruwa da dama daga waɗanda suke kin bayar da taimako saboda Allah subhanahu wa ta'ala ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wato shaytan zai rika tsoratar da ku da talauci in kuka bayar kudin ku zai rabu in kuka bayar za ku shiga talauci amma a lokaci ɗaya kuma zai rika kwadaitar da ku da abubuwan alfasha za ga mutum yana tsoron ya bada sadaka amma baya jin kashin yin liki in ana rawa yana tsoron ya bada sadaka amma zai iya zuwa ya waliyazu billahi ko ya shagiya ko ya dai bayar a cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala baya su domin Allah subhanahu wataala bai bashi ikon amfani da dukiyarsa cikin abin da Allah yake so ba sai Allah ya jarabce shi da saka kudin cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala baya su to wannan shine ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha yana tsoratar da ku da talauci yana cewa in kuka yi ba da kudin ku za ku talauce amma kuma a lokaci daya yana kyautata muku munanan abubuwa wanda Allah subhanahu wataala baya su sai su je suna saka kudaden a cikin abin da Allah bai yarda da shi ba wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah subhanahu wataala kuma yana muku alƙawari idan kuka wato shi wa'ada anan yana da ma'ana kala biyu wa'ada da au'ada ash-shaytanu ya'idu ash-shaytan yana tsoratar da ku domin ash-shaytan ba zai iya samu mutum talauci ba sai ga sai dai ya zama yana tsoratar da shi da talauci wasu malamai sun yi amfani da wannan aya suka ce wannan yana nufin talauci yafi arziki domin duk abin da ash-shaytan ke tsoratarwa da shi to wannan abin bane a wajen Allah subhanahu wataala to amma dai wannan ba hujja bane da talauci da arziki abin da yafi mafi yawan hadisan da ake kawowa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi fi da talauci akan arziki da koko da sauran makamantansu dai duka hadisai ne wanda basu inganta ba a hakikaninsu watan da talauci da arziki abin da ake so abu biyu idan Allah ya azurta mutum ya yi ni'imta mutum da arziki to ya bada haƙƙin Allah subhanahu wataala a cikin wannan arzikin kuma ya gode wa Allah idan Allah subhanahu wataala ya jarabci mutum da talauci ya bada haƙƙin Allah subhanahu wataala a cikin abin da ya sami kansa kuma ya yi haƙuri wannan shine abin da ake nema daga mu'mini amma magana fifikon wannan akan wannan duka ba abu ne wanda yake misali kai tsaye za ka iya cewa kaza ya fi kaza ba ya danganta da ya mutun yayi mu'amala da halin da ya sami kansa wallahu yajikum makiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala yana muku a alƙawarin gafara da falala wasu malamai suka ce abin da ake nufi da falala anan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara lullunka maka saboda bayarwan da kai dan Allah sab kamar yadda muka sani hadisi ya inganta babu garin da zai waye face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa ya Allah duk wanda yake ciyarwa ka ƙara lullunka masa ka ƙara bashi karka bari ya rasa ɗaya kuma yana cewa ya Allah duk wanda yake hanawa ka bata masa dukiyansa ka lalata masa to kaga wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bawa to Allah zai raya masa albarkata kuma mun faɗi a baya ba dole wannan albarkan sai a cikin abin da za a iya gani kai tsaye ba zai yi albarkan a cikin najaban ƴaƴa ne Allah zai azurta shi da ƴaƴa masu albarka masu tausayin iyaye zai yi albarkan a cikin rufin asiri ne zai rayu shi in ya rasa lokacin da zai rasa sai Allah ya tayar masa da wani cikin zuri'ansa wanda zai rungume shi ya riƙe ɗawainiyarsa har Allah ya dawoma masa da rufin asiri har koma shi zuwa ga Allah Allah dai yana da hanyoyi da yawa da yake saka wa bayin sa na
yuti hikmata man yasha wa man yuta hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab
yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah subhanahu wa ta'ala yana bada hikma ga wanda ya so duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa hikma ko duk wanda aka baiwa hikma lalle an bashi alkhairi mai yawa babu masu wa'astuwa da wannan babu masu hankaltuwa su fahimci wannan sai ma abuta hankula a yutil hikmata man yasha Allah yana bada hikma ga wanda ya so malamai sun yi ta maganganu akan me ake nufi da hikma wasu ka ce hikma yana nufin annabci to amma dai anan an san ba na annabcin ake nufi ba dan magana ne da dukkan mu'mini wasu ka ce hikima yana nufin gane abin da ya kamata Allah ya ba mutum baiwan gane me ya dace da me ya bai dace Imam Malik Allah ya kara masa yarda yace abin da ake nufi da hikma shine Allah ya azurta mutum sanin Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi fiqhu cikin addini ya fahimci addini sannan ya azurta shi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rashin barin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ma'rifatu billahi wa kitabihi wa fiqhu fi dinihi wa ittiba'u sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abinda ake nufi da hikma kenan dan haka kuma wannan in muka kalla musamman fiqhu din nan zamu ga cewa Imam Malik da yake shi ma faqihi ne na ƙarshe ya yi amfani da hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya hada da wannan ayan sai ya fassara me ake nufi da hikma domin wannan ayan ta ce yuti hikmata man yasha wa man yuta hikmata faqad utiya khayran ko can hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yuridillahu bihi khayran yufaqqahu fid din saboda haka to kaga khayran wanda yake samun shi shine faqihi hikma wanda yake samun sa shine fiqhi saboda hikma shine fiqhu kenan saboda hikma wanda yake samun ta shine fiqhi khairan wanda yake samun shine fiqhi saboda haka fiqhi shine hakim wannan a fassara Imam Malik kenan wallahu alam kala kulli halin dai hikma a fahimta a cikin addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai zama yana haskakawa bayin sa suna fahimtar abin da kila wani mai karatu da yawa ba zai sami riskan wannan ba saboda koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bibiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani jin tsoron Allah ko da wattaqullaha wa yu'allimukumullahu malamai sun ce wannan ba fi'ilin sharadi da jawabin sharadi bane amma in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan fi'ilin sharadi da jawabin sharadi ne saboda haka a idan mutum ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi wani haske da zai zama yana fahimtar abubuwa wanda wannan shine hikma din wallahu alam yuti hikmata man yasha kuma yuti hikmata faqad utiya khayran kathira wasu malamai suka ce anan ana nuni ne saboda mun kalla ayoyin gaba daya ana magana ne akan kyautatawa mabukata da sauransu saboda ana nuni ne da hikiman da ke cikin wannan tsarin na musulunci na mai arziki ya tausaya wa mari hali ya taimake shi to in ka gane cewa wannan abin shi zai rike maka tsarin rayuwa to ka zama mai hikima yutul hikmata man yasha in ka gane cewa idan mai arziki ya tausaya wa mari shi wannan zai cire hasada zai cire bakin ciki zai cire kyashi daga zuciyar talaka akan mai arziki to haka sai rayuwa ta kara nagarta sai ya zama talaka ba ya da kyashin dukiyan mai shi sai a zama an sami zumunci zamantakewa ta yi kyau to idan ka mutum ya sami wannan hikiman fahimtar wannan to lallai ya sami alkhairi mai yawa wanda dai kamar yadda muka ce duka yana magana a cikin tsarin da yake cikin wannan kyautatawa da insani da addinin musulunci da alqur'ani yake ta mana bayani a cikin wannan ayoyin nan
wama anfaqtum min nafaqatin aw nawaqtum
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار الله سبحانه وتعالى يقول باب أبين ذاك تشير دغا ذاك باير دغا وني أب ذاك تشير تشيكو من كن كن تنسا هو وني أب ذاك ba kace da shi komin kankantan sa face sai Allah subhanahu wataala ya sani kuma azzalumai ba su da mace maka kuma anfaqtum min nafaqatin za ku ciyar da wani ciyarwa za ku ba da wani abu komin kankantan sa a matsayin sadaka a matsayin taimako face sai za ku same shi a wajen Allah kamar yadda Allah ya faɗa mana a baya wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tunfiqu min khairin wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma anfaqtum min nafaqatin wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wallahu huwa khairur raziqin wannan ma aya ce akwai kuma ayat suratul baqara a taƙaice wato duk abin da ka bayar Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka zai baka abinda zai mayar maka ranar tashin kiyama wannan abin yana nan a wajen Allah subhanahu wataala Allah yayi amfani a cikin wannan ayan da min wanda take nuna tabi'i wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin watan ba fa ana neman ku bada duk abin da kuke da shi bane wani sashin abin da kuke da shi ake so ku bayar ku bada daga wani abu ne daga cikin abin da kuke da shi na dukiyan ku so da haka dan kadan ake nema ka cire mun dai ta bayani me ake nufi da koko wata nisba ake nema daga cikin abin da akalla a matsayin farilla shi kuma nazar abin da ake nufi da shi shinan ya fara zuwa a cikin wannan sura shine mutum yayi wa Allah subhanahu wataala alƙawari zai wa Allah wata ibada wanda Allah subhanahu wataala ya yabi masu aikata masu cika irin wannan alƙawari idan sun yi shi yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira watan mutane ne wanda suke cika alƙawari in sun yi wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu mutumin da ya alƙawari zai bauta wa Allah zai biyayya ga Allah to ya cika wannan alƙawari mutum yayi alƙawari galiban yana faruwa akan wani abu mutum ya ce in Allah ya bani kaza zan yi kaza in Allah ya bani kaza ko kuwa haka nan kawai yace ni zan dauki wata ibada musamman da zan rika yi wa Allah nayi alƙawari akai na zan rika wannan ibada duka dai wannan ana kiran shi nazar malamai suna gudun dan adam ya daura wa kansa domin alƙawarin Allah ba a wasa da shi alƙawarin Allah shine mafi cancantan abin da ya kamata bawa ya cika to amma in har mutum ya dauki irin wannan alƙawari to dole ya cika wa Allah subhanahu wataala alƙawarin sa nazo abin da yake Larabawa suna da shi tun kafin musulunci wato tun kafin musulunci sun kasance suna irin wannan nazuru din su ce in sun sami abu kaza za su yi kaza to kuma addinin musulunci bai cire shi ba a'a ya ma yafi masu cika shi illa dai an sa ga wabi kada ya zama abin da za ka yi nazuri ya zama abin da dama farilla ne a kanka in na yi sami abu kaza zan je masallaci in sallan azhar to ai da ma sallan azhar farilla ne a kanka ba bukatan ka yi nazuri da shi ko ko kar ya zama abin da wasila ce zuwa ga ibada shi kanshi ba ibada ne wanda yake ana nufan shi da kan kansa ba kamar mutum ya ce in ya sami abu kaza zai yi alola to kaga alola ibada ce amma ibada ce wacce ake yin ta don yin wata ibada saboda haka ba za ka iya nazar da irin waɗannan ibadan ba
haka kuma kariya zama cikin sabon Allah ne wannan bayyananne ne idan mutum yayi nazari da abin da sabon Allah ne to laifi ne ya cika wannan alƙawarin nasa to haka dai akwai sharuɗa amma in dai ba haka bai zama ibada ce cikakkiya kamar irin sayyidina Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda ya alƙawari zai rika azumi ɗaya ya sha ɗaya har bayan rauni kuma bai daina wannan alƙawarin da yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cika shi saboda ya san cewa alƙawari yayi wa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wannan ya zama wani lokaci yana ɗaukan kwanaki ya azumi ya ɗauki kwanaki ya sha adadin kwanakin da ya azumi saboda ya riga ya yi alƙawari ga Allah ba zai saba wannan alƙawarin da ya yi to ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan abin da kuka yi ya san niyyar da yasa kuka yi kuma shine zai saka muku akan abin da kuka yi wa ma lil zalimin min ansar wanda suke azzalumai ba su da mace mata anan Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana duni kaga kaida in asiyaki ne a magana na da naka za a yi tunanin a ce wa ma lil zalimin min nasir saboda ana maganar ranar tashin kiyama ne Allah fa inna Allah ya'lamu zai saka maka to amma dan ai nuni da cewa mutumin da yake taimako a nan duniya tun a nan duniya yana samun mataimaka mataimaka kuwa koda ba zahiri misali su su dauki nasu su bashi ba koda mataimaka ne in suka ji wani na niyyar cutar da shi su tsaya su ce ba za a cutar da shi ba saboda yana taimakon mu ko kaga ai wannan nau'in taimako ne ko ko a mataimaka ne wanda za su yi ta masa addu'a ba tare da ya sani ba fi zahiril ghaibi sai ta addu'a Allah ubangiji ka taimaki wani Allah ka kare mashi arzikin sa ko in suka ga dukiyar sa su tsaya su tabbatar Allah an kiyaye wannan dukiyar ba a cutar da shi ba misali motar sa suka gani akan hanya ba za su bari wani abu ya cutar da ita ba shanun sa na kiwo misali suka gani ba za su bari wani abu ya cutar da waɗannan shanun ba don me taimako ne to kaga duk mutane sai su zama ansar din shi wani malamin mu yana bada misali ya ce a da yake al'adar larabawa saboda karamcinsu sukan ware shanuwa guda sai su ce wannan sanuwar na talakawa ne duk mai so irin min haɗin nan da sahabbai suke yi da ake yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to larabawa suna da wannan al'adar sai su ware sanuwa guda sai su ce wannan sanuwar na mutanen ƙauye ko na mutanen gari ne duk mai so in bai da shi ya zo ya tatsi nonanta ga ta nan musraha a gari tana kiwo duk wanda ya yarda daga cikin shanunsa wannan nonan ta ba na siyarwa ba ne na jama'an gari ne to za ka samu irin wannan shanu a cikin Laraba sun fi kowace sanuwa lafiya saboda kowa kuma yana son ta zo in ya ga tana cin ciyawan gidansa ba zai damu ba in ya ga ta shiga gidansa ko ta taka masa wani abu ba zai damu ba don yana shukuri wannan sanuwar ta muce gaba ɗaya domin mai ita ya ba da ita don taimako ga jama'a gaba ɗaya saboda haka sai duk a zama ansar din wannan sanuwar duk da yana da shanu da yawa amma duk inda aka ganta ita ake ma addu'a ba sauran sanunsa ba saboda me ne saboda amfanan da ake yi da wannan sanuwar tasa to saboda haka sai su zama ansar din wannan mai sanuwar sai Allah subhanahu wataala ya gaya mana shi mutumin da yake bayarwa cikin Allah yake sadaka yake taimakon marasu shi to yana da ansar da yawa wanda ba ma a gabansa ba suna kare shi ba a gabansa ba suna addu'a gare shi ba a gabansa ba suna addu'a suna kare dukiyansa sabanin azzalimi wallahu a'lam na
yaqulu sadaqati anillahi wa in tukhfu wa tukum al-fuqara huwa khayrun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum والله بما تعملون
قدير. إن تبدوا الصدقات فلإماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات فلإماه. الله سبحانه وتعالى يقول إذا كنت بين صدقة ماذا الله؟ كنت يا أبيني ماذا الله؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء idan kuka koya kuma sadakanku kuka baiwa fakirai mabukata bawa khairun lakum to wannan shine mafi alkhairi gare ku wa yukaffir ankum min sayyi'atikum Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare muku daga cikin laifuffukanku daga cikin zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan dukkan abin da kuke aikatawa watan akan niyoyinku cikin bayyana sadaka ko cikin koya sadaka kamar yadda muka sani sadaka kala biyu ce akwai ta wajibi, akwai ta mustahabi. Sadakan wajibi, to abin da aka fi so a kansa shine bayyana shi. Shine bayyana shi, ayi shi a bayyane. Shine zakka kenan ko? Ayi shi a bayyane. Kowa ya san cewa wane ya fitar da zakkansa. Shi yasa ma a sunna ake da sa'i ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara nada sa'i. Sayyidina Mu'adh ibn Jabal da ya aike shi Yaman. Ya gaya masa duk abubuwan da ya gaya masa daga cike yake inna Allah farada alaykum zakatan tukhadhu min aghniyaikum wa fi amwalikum tukhadhu min aghniyaikum wa turaddu ala fuqara'ikum. Ana karba daga wajen masu halin ku ne a mayar wajen talakawan ku. To kaga wannan abu ne da ake yin shi a bayyane, kuma ake son bayyanawa. Ba sadaka kawai ba, dukkan ibada ta farilla an fi son ta a bayyane. Matan ita ibada ce da ake son a bayyana, saboda ɗauke ta daga cikin zimma da kuma kawar da wannan hassadin da wannan kashin na talakawa. Kaga idan mutum yana zama yana mutumin kirki yana taimako, amma a ɓoye yake ba wanda ya sani, wannan abu mai kyau ne. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabb. Sadakan da ake yi a ɓoye tana kwantar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala, watan azaban Allah. In aka ce fushi aka jingina wa Allah, to abin da fushin ke haifarwa ake nufi ba kalmar fushin ita kanta ba, watan abin da fushi ke haifarwa akan dan adam in yayi, to yana haifar da intiqami, yana haifar da wani azaba ko wani abu, to tana kwantar da azabar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halitta. Idan mutum yayi a koye ba wanda ya sani, to amma abin da aka fi so da wannan na koyen shine ya zama a sadaqan nafila, watan ba ta farilla. Ta farilla an fi son a bayyana ta, amma ta nafila ta sunna wacce take ba ta farilla ba, to babu laifi ya zama an koye ta. Wani hadisi duka mun sani ko, a cikin sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, mutane bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu inuwa da inuwansa ranar da babu wata inuwa sai tasa. Na ƙarshensu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama wa la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminu. Kula na'am la ma anfaqa yaminu, watan ma anfaqa yaminu, watan mutumin da ya sadaka da sadaka ya koya sadaka har hannun hagunsa bata san abin da hannun damansa ta bada. Saboda haka dai ana son koya sadaka idan ya zama ba sadakan farilla ba, amma idan sadakan farilla ne to an fi son bayyana shi. Saboda haka malamai suka ce in tubtu sadaqati fa ni'im ma hi, anan ana maganar sadakan farilla ne. Wa in tufuha wa tutuha al fuqara fa huwa khairun lakum, ana nufin sadakan sunna ne. Wasu kuma suka ce a duka ana nufin da farillan da sunnan duka an so a boye, kamar yadda muka faɗi a baya Imam Malik yana cewa a fitar a sanar da shi hukuma da wanda suka san haƙƙin wajibi a kansa, amma wajen bayarwa kar ya bayar da hannunsa, ya wakilta wani cikin bayarwa saboda gudun cuta, saboda gudun almannu wal adha a cikin bayarwa din da zai iya faruwa daga gare shi ga waɗanda ya ba. Wasu malamai suka ce har sadaqatu sirri din shi kuma idan ya zama bayyanawa shine abin da ya fi amfani, to babu laifi a bayyana. Yanzu mutum ga sadakarsa, amma wani dalili ya sa akwai bukatar a bayyana. Misali, ina saboda a shajja a wasu, a shajja a wasu, a kwaɗaitar da wasu akan su ma aikata irin wannan, to babu laifi. In dai ya san cewa ya wadatu daga riya, ya tabbata ya kubuta afwan daga riya, babu riya cikin wannan abin da zai yi, to babu laifi a bayyana sadaka din domin a shajja a wani shi ma akan aikatawa. Wannan ba laifi bane, watan gaya dai kullum shine mai aka rufa dan mai aka yi. In tubtu sadaqati fa ni'im ma hi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara'a wa huwa khairun lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana wani hukunci muhimmi kwarai. Wa tutuha, wa tutuha. Akwai bambanci tsakanin wata utuha da wata utuha. Idan aka ce wata utuha shine ka je ka same shi a inda yake ka bashi, ka same shi a inda yake ya zama ka bashi wannan dukiya to idan mutum ya zama yayi haka to yayi wajibi ba ka bari har sai ya taso da kansa ya zo ya nime ka dan ya karba ba ya zama ka bishi a cikin bukatunsa na mun bari kisan mutumin da wani mabukaci ya zo masa ko ya kawo masa amma yana kuka saboda sai da ya bari har ya zo ya tona asirin kansa cewa shi yasa zamu ga ayoyin gaba Allah subhanahu wataala ya ga mana sifofin mabukacin dan kaman ka ce to ya zan yi in gane shi sai Allah yake ga maka ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake wannan duka kamar yanda muka sani muka faki kuma a baya wato hukunce hukunce ne wanda suke ta'allaka da shi ma talaka din shi ma mabukacin ya rike abubuwa wannan wato kowanne a matsayinsa ya rike wajibinsa shi yasa malaman suke cewa mutumin da ya yi sadaka iza ta saddaqta bi sadaqatin fasturha wa in tusaddiqa alayka bi sadaqatin fanshurha idan kai ka bada sadaka to ka boye sadaka amma idan kai aka baka sadaka to ka bayyana sadaka ka faɗi a san cewa wane ya baka saboda alamun godiya shine kai faɗi cewa wannan ya baka kai ma rashin faɗi da rashin godiyar wanda zai iya zama wani nau'i na kutulci daga gare ka kamar yanda shi kuma alamun ikhlasi shine kada ya bayyana yayi saboda shi ma haka wajen bi a karfadin da bi a bayar din ba ana nufin shikenan mutum kamar yanda yanzu misali muka mai da baran sana'a da yawa za su zo su tare sun mai da abin kaman kasuwanci yana tara ya karbi na wane yana ma da debt ya san ranar da alhaji wane yake bayarwa da ranar da alhaji wane yake bayarwa ai ta tara zakkan da an wadatu a hakika amma kuma saboda zuciyar ba ta wadatu ba ko kuwa a da yake za mu magana insha Allah daga baya akan wane ne matalaucin da ya cancanci a bashi to gaskiya ba ana nufin mutanen da suka mai da bara sana'a ba ne ba ana nufin masu sana'an bara ba ne ana nufin masu bukata na gaskiya ne bukata sadiqa to irin waɗannan su ne za a ba idan kuka bayyana kuka ba su to abu daidai ne idan kuma kuka koyi shi ne mafi alkhairi gare ku fa in tufuha wa tutuha alfuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'ati Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wannan yana kankare muku daga cikin zunubi kada mu dauka sadaka yana kankare dukkan zunubai a sadaka yana kankare wasu ne daga cikin nau'o'in zunubai amma akwai nau'o'in zunuban da sadaka baya kankare su sadaka dai zai kankare wasu daga cikin sassan zunuban mutum wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan niyyan kowa cikin abin da yake aikatawa
ليس عليك هدي ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم ولن
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم
شريعة باينة كنكم
ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله سبحانه وتعالى شريعة شريعة دولي يسوع وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
duk abin da kuka bayar na alkhairi ko min kankantar shi to dan kan ku kai
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله kuma ba ku bayarwa
ai kuna sadaka ne kuna taimako ne kuna bayarwa ne don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala
وما تنفقوا من خير يوفى إليكم
kuma duk abin da kuka bayar na dukiya ko min kankantar sa to za a biya ku wa antum la tuslamuna kuma ba za a cuce ku ba ba za a zalunce ku
a wannan ayar malaman sun yi maganganu akan dalilin saukanta mafi yawa sun tafi akan cewa ta sauka akan sayyidatuna asma'u bintu abi bakr Allah ya kara mata yarda lokacin da mahaifiyarta ta nemi taimakonta ita kuma
sai ta ji nauyi mahaifiyar ta lokacin ba musulma bace saboda sai ta ji nauyi sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin za ta sada zumuncin mahaifiyar ta za ta ce baike ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki sada zumuncin ta ki ce baike ta wani riwaya kuma ta ce a'a an sauke shi ne akan dukkan musulmi kamar yadda muka sani da ce mako musulmai suna bayar da shi ga wanda ya suke musulmai da wanda ba musulmai ba daga baya sai aka daina ba wanda ba musulmi ba to manza ai musu wani hukuma na tattalin arziki sai a ce sai dai in ya yi da zai musulunta sannan a bashi taimako saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya gargaɗe ce a daina wannan laysa alayka hudahum ai shigan su ba yana kan kafa kuma ai ba dan su kake ba dan Allah kake yi kuma tunfikuna illa tiqaa wajhillah ai Allah kake nufi da bayarwa saboda haka tunda Allah kuke nufi da bayarwa ku ci gaba da basu shi kuma shari'a na Allah ne ma'ana dai Allah subhanahu wataala kaman yana kare haƙƙin wanda ba musulmi ba shi ma a bashi taimako shari'a kuma na Allah ne laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha ai Allah subhanahu wataala shi ne yake shiryar da wanda ya so kai ba kai ne zaka shiryar da su ba saboda haka basu din nan ko rashin basu ko da yake wannan malamai mafi yawan su ko a ce gaba ɗayan su san ijma'i sun tafi akan ana nufin sadaka ta sunna ne banda sadakan farilla wato banda zakka saboda zakka kamar yadda muka sani ijma'in malamai sun tafi akan cewa ba a ba kowa sai musulmi ba nasi ne sarihi ya ambaci cewa ba a ba kowa sai musulmi ba amma dai za a iya cewa ko nasi ne ma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Mu'az da muka ambata dazu ko to khazu min aghniyaikum ko aghniyaikum mutawaddu ala fuqara'ihim kaga tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a karba daga wajen masu kudin ku masu halin ku za a mayar wajen talakawan ku kaga ya nuna cewa talakawa musulmai kadai za a baiwa zakka amma sauran nau'o'in taimako babu laifi a taimaki kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba kuma kada a ce ba za a taimake shi ba sai ya musulunta ko an hana shi taimako dan shi ba musulmi ba a'a addinin musulunci bai yarda da wannan ba walakin Allah yahdi man yasha ai shiryan su na Allah ne Allah ne yake shiryar da wanda ya so mun yi bayani a baya kan shari'a kala biyu ko akwai hidayatu dilalatin akwai hidayatu maqunatin wannan ta wata mahanga kenan za a iya kallon shari'an kuma ta wata fuska daban shine wato shari'a alhidayatu takwiniyya alhidayatu tashri'iyya alhidayatu tawfiqiyya alhidayatu in'amiyya kalabu kuma kalabu dinnan a jere suke tun daga farkon halittar mutum har ranar tashin kiyama hidaya ta farko ita ce alhidayatu at-takwiniyya wato hidaya ta takwin ta samar da bawa allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada wannan shari'a ce da Allah ya yi wa bawa tun yana cikin mahaifiyarsa wa dai na hu da jidai wannan sunan wannan shari'an alhidaya at-takwiniyya hidaya ta biyu ita ce alhidayatu tashri'iyya shine hidaya ta shari'a a bashi shari'a in ya bi ya sami tsira in ya bace Allah ya kare mu ya sami hasara shine dalilin kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan ita ake cewa alhidayatu tashri'iyya hidaya ta shari'a ke sannan akwai hidayatu tawfiqiyya idan an sauke shari'a mutum ya bi to sai mene sai Allah ya datar da shi cikin biyayya shine hidayatu maquna da muka faɗi ita ce kuma hidayatu tawfiqiyya ita zaka ce ne faɗe ta misali cikin faɗin Allah subhanahu wataala wallazina jahadu fina kaga jahadu sun riga sun yi jihadi sun riga sun yi aiki kuma mun faɗa cewa aka ce jahadu fina a cikin alqur'ani to ana nufin jihadin gyaran zuciya ne ba ana nufin jihadin yi da makami ba jihadin yi da makami shi ma yana nan amma shi wannan sunan shi aljihadu fi sabilillah mun yi bayani a baya ko
amma al-jihadu fillahi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine al-muhsinuna al-ihsan ko wa inna allaha la ma'al muhsinin menene jahadu fina din nan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa jahidu fillahi haqqa jihadihi muka ce kowa ya san cewan Annabi Ibrahim nata abiku Ibrahim kowa ya san cewa Annabi Ibrahim ba yaki da take biyayi ba gyaran zuciya izja'a rabbahu biqalbin salimin izja'a rabbahu biqalbin salimin saboda haka Annabi Ibrahim gyara zuciya yayi dan haka wannan jihadin mutum ya jihadin gyaran zuciya to Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi al-hidayatu tawfiqiyya hidaya ta tawfiqi sai zan mutum ne mai tawfiki a cikin maganansa mutum ne mai tawfiki a cikin ayyukansa mutum ne mai tawfiki a cikin ibadansa mutum ne mai tawfiki a cikin halayensa mutum ne mai tawfiki a cikin din rayuwarsa saboda yana tare da Allah tarayyan da kuntu sam'ahu wa basarahu fa idza ahbabtuhu dinna fala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil kaga al-jihad kenan hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yaqishu biha wa rijluhu allati yamshi biha ko alaiha so da sai ya zama mutum yana da wani irin nau'in shiriya na tawfiki duk abin da yake koda ko bai sani ba a imanci koda bai sani ba a imanci muna yawan bari kisan Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i Ahmad akwai wasu mutane da ake cewa ubad a wancan zamanin wanda suna da yawan ibada sun yi inqita'i sun yanke ba abin da suke sai ibada da gujewa duniya Ahmad yana da dan sosuwa a zuciyar shi akan su Imam Shafi'i yana cewa kula ga kyalle mutanen nan mutane ne masu tawfiki hidayat tawfiqiyya yana cewa kai ga kyalle su dan Allah wata rana sai Imam Ahmad kira wani daga cikin su yace a zo a tambaye shi sai yake ce masa idan mutum yana da raƙuma biyar menene zakkan su sai yace zakkan su a wajen ku ko zakkan su a wajen mu sai yace ah wajen ku daban yace eh wajen ku daban yace to menene zakkan su a wajen mu Imam Ahmad ya fara tambayan a wajen su shi su Imam Ahmad yace zakkan su a wajen ku shine bare dan akuya guda daya karamin dabba daya yace to ko a wajen ku ba menene zakkan su yace zakkan su shine dukan su ya bada dukan su ga Allah shine zakkan su a wajen mu na mutum ya mallaki wani abu ai shi da abin da ya mallaka duka na Allah ne to da haka mu a wajen mu zakkan su ya bada su duka yace menene hujjanka yace lokacin da sayyidina Abubakar ya tattaro duk abin da ya mallaka ya kawo manzon Allah aka tambaye shi me ka bar wa iyalinka ya tattaro abin da ya mallaka ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka bar wa iyalinka yace masa na bar musu Allah da manzon Allah na bar musu Allah da manzon Allah sayyidina Abubakar mafi girman al'umma mafi imanin su mafi sanin Allah su amma ta ji da zai bada amsa sai yace ya bar musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi ake ce ma al-hidayah tawfiqiyya an ce Imam Ahmad ya taba tambayan mutumin kuma wani lokaci yake ce masa wai menene hukuncin mutumin da ya bar sallar azhar da al-asr da maghriba da isha'i yace yace wannan ai laifinsa ya girma bawane ya manta da mai gidansa bawane ya manta da mai gidansa saboda haka haƙinsa ai masa kuwa mai tsanani dan ya za a yi bawa ya manta da mai gidansa sallah ganawa ne da Allah bawa aka ce akan wannan fatawan na wannan bawan Allah abidin mai tawfiki akan fatawansa Imam Ahmad Allah ya kara masa yarda ya gina mazhabansa a cikin wannan mas'ala so da haka ya ce kace wannan tawfiki al-hidayatu tawfiqiyya hidaya ce ta mutanen da suka jihadin zukatansu suka yi ƙara ƙoƙari wajen tsarkake zuciyarsu da neman kusanci da Allah subhanahu wataala sai Allah ya shiryar da su wallazina jahadu fina la nahiyannahum subula hidaya ta ƙarshe ita a ranar tashin kiyama ne kuma ita ma hidaya ce shiriya ce ko a suratul muhammad wallazina kutubu fi sabilillahi falan yudilla
a'malahu ko sayahdihim sayahdihim wa yuslihu balahum sayahdihim
qutilu fi sabilillah sun riga sun mutu kuma Allah ya ce sayahdihim kaga wannan shiryarwan tabbas ba a duniya bane a lahira saboda an ce an kashe su sun yi shahada sun mutu sun koma ga Allah kuma Allah ya ce zai shiryar da su sayahdihim wa yuslihu balahum saboda kaga zai shiryar da su kenan gobe kiyama in an koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala da haka dai a takaice wannan ma nau'i ne daga nau'o'in shari'a ana kiran shi alhidayatul in'amiyya wato shari'a ta ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da zai wabawa ranar tashin kiyama duka waɗannan matakai ne na shari'a guda hudu wanda kuma wasunsu daga ciki suna cikin wancan hidayar ta dilala wasunsu kuma suna cikin wannan hidayar ta ma'una laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun illa ibtigha'a wajhi Allah anan wato idan aka ci duk abinda aka ciyar ko aka samu ana bayar da shi ne dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala
masha Allah masha Allah alhamdulillah
you understand Hassan do you speak Hassan
you don't good
do
good
yes yes
okay can I send Muslim ta okay ya sunan ka
sunan Jerry
sunan ka
Jerry
Jerry Jerry wani abu yasa zaka Muslim ta koko kai yadda da musulunci kai imani da shi alhamdulillah to musulunci zaka fadi abinda zaka shiga musulunci ba dan kuma wani abu ba zaka shiga ne don Allah da neman yardan Allah da neman gamawa lafiya da samun aljannan Allah ranar tashin kiyama ba dan wani ya baka wani abu ba ka yadda to zaka fadi abinda zan fadi tare da ni kace ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah watan kai abinda ma'anan abinda ka faɗa shi ne ka shaida ba abin bauta ba da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ka yadda da wannan to alhamdulillah ka zama cikakken musulmi ka yadda Isa Jesus Yesu almasihu shi ma ba dan Allah bane shi ma bawan Allah ne ka yadda alhamdulillah ka zama musulmi kuma kowane musulmi za a yi gaidin inda za ka yi wanka za ka ci gaba da azumi tare da musulmi za a nuna maka yadda za ka yi sallah kana da wani suna da kake so a sa maka a musulunci wani suna ne Jamilu masha Allah to Jamilu su dai ne daga cikin sunayen Muhammad saboda ka sunan ka ya zama Muhammad Jamilu kana son wannan sunan to Allah ya albarka Allah ya kara ta muku na maka fatan alkhairi za su ci gaba da nuna maka yadda za ka yi sauran abubuwan addini masha Allah masha Allah ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah ba abin da yasa kuke ciyarwa sai dan neman Allah su yardan Allah subhanahu wataala anan wajhullahi ba yana nufin kaman yanda wasu za su fassara su ce fuskan Allah a'a wato anan ana nufin yardan Allah subhanahu wataala domin da wato fuskan Allah wani sashin Allah ne wajhullahi yana nufin zatin Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce kullu shay'in halikun illa wajhahu kaga ai inda qul ya'u billahi wajhahu inna wani sashi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to da an jingina halaka ga yadullahi can da yace yadullahi fauka aidihim da an jingina halaka can ga rijulullahi da yace wa yadha fiha rijlahu wa taqulu qatin qatin ko da sauran wadannan dai sifofi da Allah subhanahu wataala yake fadi da haka dai wajhullahi in aka ambace shi ana nufin zatin Allah subhanahu wataala wato sun nufi Allah ne kadai suke nema da wannan sadakan da suke yi na
lil fuqara alladhina ukhshiru fi sabilillahi لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
للفقراء الذين عُسِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يصفهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Muna da tambayoyi da yawa suna ta kuma ƙara taruwa, dan haka zamu hakura da karatu haka nan zamu amsa abin da ya samu na tambayoyi. Wannan yana tambaya watan kamar ya ce tunda sallar juma'a karara umarni daga wajen a alqur'ani shin wajibi ne ko koya abin yake gane abin da yake nufi ba, yana nufin karanta karatun sallar juma'a qira'a jahriya dan haka yake nufi to bayyana karatun juma'a sunna ne na manzon Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sai haka dole ne a bayyana. So wannan kuma yana cewa menene bambancin zunubin mai satan kayan mutane da mai haure gida ya yi sata, watan yana nufin kaman wanda aka ba amana. Na farko shi wanda aka ba amana hukuma ya ɗauka wannan fa'inci sunan shi ba farawo, watan ba yi da hukunci a fiqhu na sata, yana da hukunci na khiyana ne, saboda nau'i ne na munafunci. Za a iya cewa zunubinsa ma ya fi zunubin farawo, amma kuma Allah subhanahu wataala bai daura masa haddi irin na barawo ba, saboda shi fa'inci ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ayatul munafiki arba'un ko alamatul munafiki talathun din. Wani na tambaye musu dalilai ne suke sawa a karya azumi, kuma wasu shekaru ne azumi yake wajaba a kan ɗan adam. Dalilan da suke sawa a karya azumi ban san abin da yake nufi ba, amma yana nufin idan an ɗauki azumi a fasa ne to rashin lafiya, jinin haila da irin waɗannan abubuwa ne wanda za su iya sawa idan mutum ya ɗauki azumi ya karya azumi saboda lalura, wato dai garura kenan. Amma abin da shekarun da suke sawa mutum ba wani shekara a shari'ar musulunci na fara azumi, abinda kawai shari'a ya sani shi ne balaga. Shi kuma balaga yana faruwa ne da alamomi wanda kowa ya san su, idan alamomin ba su samu ba har aka kai wasu shekaru to ya zama wajibi, shi ne shekara 17 a kauli mafi shahara ko 18 a kaulin wasu, wallahu alam. Wannan tambaya ne khas a ta wanda nake ganin bai ya shafe ni ne kawai. Wannan kamar shi ma yana bukatar addu'a ne. Wato liman ne ya yi sallah bai yi sallama ba sai ya tashi ya fita, sai wasu su ma suka tashi suka bi shi akan sallansu ta cika, za su yi sallamansu su a wajen Abu Hanifa. Fita daga sallama, duk abin da yake nuni da fita daga sallama kawai fita daga sallah ne, fita daga sallah afwan. Idan mutum yana cikin sallah ya zauna ya yi tahiya sai ya waiga ya ce mai komin wannan abin misali, to a wajen shi wannan sallama ne, ko kamar ya tashi ya fita din ko makamancin wannan a wajensa kamar ya yi sallama ne. Matukan dai an zauna an yi tahiyan ƙarshe shi kenan kawai sallah ya cika, duk wani abu da zai nuna an fita daga sallah shi ne sallama. Wani na tambayan niyya ne na sallan tarawih, sallan farilla.
niyya a zuciya ake yi. Idan mutum ya kudurta zai yi sallar tarawih shikenan a cikin zuciyar shi sallar tarawih zai yi. Idan ya kudurta zai yi sallar farilla a zuciyar shi sallar farilla zai yi. Lafusta niyya ba wani abu ne wanda yake dole ko abinda ake nema da niyya ka kudurta a zuciyanka. An-niyyatu mahallu al-qalb, wannan ga ai kullun muna karantawa. Wannan ma tambayar ta siyasa ce. Wani na tambayar tarawih raka'a nawa ya inganta a yi. Tarawih 10 ko 13. To, tarawih Imam Malik sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi raka'a 20, sun yi har 37. Din ya inganta daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ko da yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kansa bai taba karawa akan 13 ba. Bai taba karawa akan 13 ba. Dan haka idan mutum ya yi 13 sunna ne, idan mutum ya yi 20 sunna ne, idan ya kara akan 20 sunna ne, duk da daga baya sunna ta yi istikrari akan 20, sai a bi su kuma da shafi'i da wuturi ya zama 23, sunna ya yi istikrari akan wannan, watan abin da magabata suka fili kenan. Amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 13 yake yi. Watan wannan matsala ce da muna yawan magana akan ta, wanda za ta nuna maka yaya sahabbai suke fahimtar umurnin manzon Allah. Duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sani 13 yake yi, amma sai suka fahimci cewa ai abin da ake nema dai a tsayan ne tsayawa mai tsawo. An fahimta. Saboda haka sai suna tsayawan tsayawa mai tsawo amma ba da raka'a 13 yanda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama. Sai suka ƙara su akan 13. Amma dai za su tsaya su adadi saboda ba za su ke tsayawa. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kusan kowace raka'a yana kimanin minti 45 a kowace raka'a ɗaya. Yana tarawih awa 10, raka'a 13 na a wajen awa 8. To saboda haka sai suna awa 8 amma ba da raka'a 13 ba, saboda ba za su iya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Wani na tambayar menene hukuncin azumin wanda yake saba wa Ubangiji? Watan da yake azumi ma'anoni yake da shi, ya ba da misali ya ce kamar mazinata, ko ya ba da misali kuma ya kara da yin shirka. Amma shirka idan ya zama shirka cikakke ne, ai shirka yana ba ta aiki gaba ɗaya ne. Saboda na san dai yana nufin sabon Allah, mutum yana wani abu dai na sabon Allah mu bar shi haka. Azuminsa a shari'ance yana ne. Ba ana nufin idan ya zo da sabon Allah cikin azumin ba, ba na kamar mazinaci ya yi zuba cikin azumi, watan dai shi mutum ne mazinaci kuma ya zo ya yi azumi. Azuminsa a shari'ance yana ne, ko yana ƙarya misali, mutum mai yawan ƙarya yana azumi. To amma ba ya da cikakken ladan azumi. Ko shine man lam yada qawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yadha ta'amahu wa sharabahu. Kaga ba yana nufin cewa ba ya da azumi bane, yana nufin dai ladansa tawayyari. Mun yi magana a baya akan matsayin matakan azumi guda uku ne, ko akwai matakin azumi na kowa da kowa, akwai matakin azumi na hasawa, akwai matakin azumi na khasatul khasati, shine inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyya, watan al-insafu amma si wallahi subhanahu wa ta'ala. To wannan makami ne mai girma, yanzu mutum ya zama ya dauke himmansa daga dukkan wani Allah. Wannan makami na karshe kenan na azumi. Makami na tsaka tsaki shine ya zama ya kama bakinsa, ya kama hannunsa, ya kama idonsa, ya kama kafafunsa daga shiga cikin sabon Allah. Makami na kowa da kowa shine kame farji da baki daga abinci, da farji daga cin abinci ko saduwa, daga fitowar rana zuwa fadawar ta, daga kicin alfijir zuwa fadawar rana. Wani ya tambaye mutumin da ya taba iyalinsa yana azumi, idan ba wani sha'awa ba da shi sha'awa ba abin da ya faru da shi babu komai, tabawa ai zai iya zama dan rahma kawai. Duk da sayyidatuna Aisha ta ce ayyukum yamliku irbahu kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamliku irba, fakar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'i, sai ce mun mushe ce walakin ayyukum yamliku irbahu kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamliku irba. Dan haka dai ana son kamewa, amma abin da ake nisantarwa shi ne abin da zai haifar da sha'awa ko ya haifar da fadawa cikin watan fitan wani abu daga ciki, zai iya karya azumi. In yayi da gangar ma zai iya tilasta shi rama azumi 60. Wani na tambayin bambancin sadakan farilla da sadakan mustahabi, kamar su muka yi magana yau. To amma da yake tambayar ta yau ce, ina zaton abin da yake nufi, yana so ya san an ce sadakan farilla shi ne zakka. shine sadakan farilla laysa fil mali haqqun siwa zakat hadisin Fatima bint Qais ko sadaka mustahabi ko shine sauran sadaka da kyauta da addini ya fadaitar da mu'mini ya rike wannan na tambaya ko ya halatta mai sallan azhar da bibi sallan asr a mazhabin malikiya ba za a yi menene matsayin addu'a uku da bakwai a musulunci ba yi da wani matsayi a musulunci mutum yayi abin sa amma dai ba yi da wani matsayi a musulunci a ce ga abin da addini ya aje ayi addu'a ranan uku ko ga abin da addini ya aje ayi addu'a ranan bakwai bai da wani matsayi a musulunci za Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai umurni da yi ba sahabbai ba su yi ba su umurni da yi ba amma mutane suka so suka yi addu'a su ba wanda ya hana su addu'a ne kyautata fatan alkhairi awwalatu salihin yaqulu ko na'am amma keɓanta wata rana musamman da addu'a da sauransu duka ba shi da asali mutum ne yana bin sallah yana suna sallah su biyu sai ka zo ka zama na uku to liman ne za ka tura gaba ko ma mu za ka jawo waɗannan duka abubuwa ne ko wallahi da ba su da kasawa ce kawai ta fiki ba na wasu fuqaha nake ne ba yi da muhimmanci wannan to amma in har ya zama dole galiban kauli mafi shahara shine liman za ka tura gaba amma in za a kalli hadisin Sayyidina Abdullahi ibn Abbas da yaje ya salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tsaya a wani sa'i barayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tambayar so in ce hagu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama barayin sa dama ne Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya jawo shi ya dawo da shi dama to ai kaga mamuni aka canza mota ba liman ba so da aka a wannan mahangar sai a ce to mamuni kenan za a jawo ba amma nan ba muhimmi bane duk wanda aka yi dai ne idan mutum yana idan da sallan farilla ya tashi ya koma baya ko ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son gaggawar fita daga masallaci bayan idan da sallan ana son mutum ya tsaya ya yi rabuwan askar din shi na masallaci kuma ana son in za ka yi nafila ka canza wuri saboda dukkan masallaci ya zama ya yi maka shaida a cikin ibadan ka wannan yana neman addu'a ne mu ma muna neman nasa kuma insha Allah za a yi mutum ya ce liman yana hudu ba za a yi yin zikiri ko sallah abinda kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai liman yana hudu ba shine sauraron hudu ba amma an yi sabani wasu malamai sun tafi akan za a iya yin sallah wato tahiyatul masjid idan liman na hudu ba Imam Malik ya saba da waɗannan malaman kuma yana da fahimtar da yayi ko hadisan da suka zo a cikin wannan matsalan ko hadisin da ya zo a cikin wannan matsalan wannan yana tambayan ai masa bayani qabli da ba'di sujada qabli shine sujada da ake yi kafin sallama bayan kai ya sujada biyu ayi sallama wannan sujadan ana yin ta ga dukkan ragi wato ragi ake wa wannan sujada sujada qabli ita ce sujadan da ake wa sujada ba'di wanda ake bayan sallama ita ce wacce ake wa kari to amma akwai tafasir da yawa gaskiya akwai bayani mai yawa wanda ba zan iya yi yanzu ba to amma dai an yi sabani wasu malamai sun tafi akan dukkan sujada ma ba ji ci ba wata sujada kabli wasu sun tafi akan dukkan sujada kabli wasu kuma sun tafi akan ba wata sujada ma a sallah sai wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai yayi sujada su kadai za a yi sujada na hadisin zuwa ya daidai din nan ko ban da su ba wani abu da zai sa a yi sujada saboda haka dai akwai sabani tsakanin malamai akan hukuncin sujudan kansu yana tambayin juyo wanda liman ratibi yake yi bayan sallama daga salloli biyar na wajibi yaya ake yi ka'ida ana juyo wata daman wata liman zai juyo ta damansa to amma Abdullahi ibn Umar a hadisin Bukhari sananne ya ce kada ku ba shi kan rabu a cikin sallan ku ku ce ba za ku taba juyawa ba sai ta dama ma'ana babu laifi lokaci lokaci a rika juyawa ta hagun ma shi ma ke saboda kada a ce kullun juyawan sai ta dama a dauka juyawan ta dama wani shi ma farilla ne wannan wani fiqhu ne mai zurfi na sayyidina Abdullahi ibn Umar wanda babu lokaci muna son mu amsa tambayoyi da sauri da haka dai ala kulli hal dama ake juyowa amma babu laifi in an juya ta hagu karka zargi wanda kaga ya juya ta hagu saboda wancan hadisi na Abdullahi ibn Umar wannan yana tambayan hukuncin wanda yake haya yana daukan dan giya to me yake nufi da dan giya ya kai shi wajen shan giya ko ko ya kai shi tallan giya ko ko yana daukar mutumin da yake shan giya mutumin da yake shan giya wannan daban sana'an ka kake yi amma in zaka kai shi wajen shan giyan sa ko zaka dauke shi da kayan giyan sa ko makamancin wannan to wannan sunan abubuwan da addini ya hana wannan mutumin da yana azumi amma baya sallah to ai wannan azumin sa wahala ne amma dai mun ba za mu ce azumin sa bai karbu ba amma dai wannan azumin yankakken lada ne dole ne aikin mare sallah ba karbabbe bane a wajen Allah dole ne yin sallah saboda sallah ita ake fara dubawa kuma ta cika ba kuma ba a duba sauran ayyukan bayi wannan yana tambayar muhimmancin fadan amin bayan fadin liman a Fatiha waladdallin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce waladdallin a wani riwaya ya ce idan liman ya ce amin kai ma kuma ku ce amin duk mutumin da amin dinsa ya dace da fadin mala'iku to Allah subhanahu wataala zai gafarta masa abin da ya gabata na nufufukan sa saboda haka yana da kyau idan liman ya faɗi amin ka faɗi amin a wani kauli ko dai kuma Imam Malik bai tafi akan wannan kaulin ba yace idan kana imam amin ko idan an mana imam fa aminu sai ya dauki hadisi idan kana wala dhalina fa qulu amin so da kace idan an mana ana nufin in gama wala dhalina ne kawai shi yasa yace liman ba zai ce amin ba shi a mazhabin sa wannan yana neman addu'a ne shi ma wannan yana tambayar menene ma'anar giba giba shine cin naman mutane cin naman wani watan yi da wani ai yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtumu cin naman mutane haramun ne hadari ne ya ishe mu ganin girman hadarin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin tafiya za a je jihadi sai ya ga wasu mutane suna yi da wani bai ce musu komai ba ana cikin tafiya sai ya ga wani mushin jaki ya lalace tsuntsana binsa sai ya ce ina wane da wane suka ce ga mu ce ku zo ku ci wannan ya ce rasulullahi ya za mu ci wannan ya ce sai kun ci ya ce rasulullahi ya za mu ci mushe ne ya ce to naman ɗan uwanku da kuka rika ci ɗazu na jiki kuna yi da shi ɗazu to ya fi ƙazanta da hadari akan cin wannan mushin to shi ma dai magana ne mai tsawo wani irin umarni ne wannan umarni ne da ya wajaba a yi iltizamin su da aka ce su ci mushin koko tsoratarwa ne shi ma dai karatu ne kamar umarnin wancan sahabin da aka ɗauke su wajen yaƙi ko ya ce wa mutanensa su faɗa cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun shiga da Allah ya ta'azzartar da su har ranar tashin kiyama to ala kulli halin dai wannan diddan ya nuna mana girman hadarin yi da wani Allah ubangiji ya kare mu kuma giba da mutum ba shine ka faɗa abin da yake karya a kansa ba ka faɗi ko da gaskiyar ne don ƙarya ne wannan kai masa sharri ne kai masa kage ne ka faɗi gaskiyar amma wanda ba zai so ji ba ba za ka iya faɗi a gaban sa ba amma ka rika faɗi ai wane yana kaza da miyan giba wannan ba abin da yasa an ce da miyan giba akwai bambanci ne irin malaman aljaru wa ta'dil wannan ma kuma wani abu ne mai zaman kansa malaman hadisi wanda suke jaru wa ta'dil shi kuma wannan ba giba bane wani abu ne mai zaman kansa ilimi ne wanda lokaci ya riga ya riske mu ba za mu ci gaba da bayani saboda Allahu alam za mu hakura da abin da muka samu haka nan sallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin